ba yanzu ba zai ba kenan eh ba zai ba tunda hadisi ya ce ga inda ake yi to yanzu an hana itikafi kenan ba a hana ba an faɗi mahallin shi ne wanda yazo a nassi da babu wannan nassi to za a iya yin itikafi a dukkan masallatai kamar yadda Bukhari ya faɗi amma nassi yazo to aqal hankali da fatawa dole su hakura wannan shine ainihin abin da ya tabbata insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wace na wajen yin layan baka iya da larabci ba sai kai da Hausa kwarai da gaske wa alaikum salam na a in yan kala gato ne kam dan me zaka ciyar da shi ba annabi ya ce kada wanda ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah ai kaga anan ba zaka ciyar da su ba na wa alaikum salam na na kawai dai abinda na sani shine umumin cewa sallar nafila ana iya yin ta a zaune in an yi ta a zaune shikenan an samu rabin lada inna ma an samu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta zama a ƙarshen ta amma cewar umumin ko akwai wani khususin nasi akan ayita ya abinda na sani kenan Allah ya taimaka lokaci na wa alaikum salam wa rahmatullahi shi ma kun ga tunda muna da ilimi sabiki game da cewa jiya an ce sai karfe 7 kenan yau in rana muka ga ta yi dulum-dulum karfe 6 ai mu da kanmu mun san cewa yanzu muna da mi'yar muna da abun gwaji wanda mutanen da ba su da shi kenan yanzu in muka sha ruwa karfe 6 a yau mun yi son zuciya tunda mun san tsakanin jiya da yau ba zai yiwu ya zama awa daya ba musamman ga yanayi ya canza an yi ruwa an yi jido da sauransu saboda haka kenan abin da ya dace a jiya sadda muka yi amfani